kasa da mako guda da umarnin da babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Tukurbuwa ta yi bada na kamo ɗaya daga cikin bangarorin shugaban ƙungiyar Boko Haram ɗin wato Malam Abubakar Shekau a raye ko a mace. Aka samu wani mummunan harin kwanton ɓauna a tsakanin garuruwan Magumeri da Gubiyo wanda ya sanadiyar musar wasu jami'an soja guda takwas da kuma wasu fararen hula da dama da kuma ɓacewar wasu. Wannan hari dai shi ne irinsa na farko da za a ce ya auku musamman ma wannan hanya tsakanin Gubiyo da Magumeri. Ganin cewa mutane na bin hanyar ba tare ma da rakiyar jami'an tsaro ba. Amma sai ga shi a shekarun jiya an samu wannan mummunan attago wanda ya sanadiyar musar waɗannan mutane da ma waɗannan jami'an tsaron da kuma ɓacewar wasu ma'aikatan matatar man fetur da ake cewa NNPC a takaice. Wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya ta ce ta samu kuɓutar da su duka. Tun a aukuwar wannan lamarin dai hukumar matatar man fetur na ƙasa ta ba da sanarwar cewa ma'aikatan ta guda goma sun ɓace. A wata sanarwa da daraktan hulɗa jama'a rundunar sojan Najeriya ya fitar wato Birgidiyar Janar Sani Usman Kuka Sheka da kuma aikewa manema labarai ya ce sun samu nasarar kuɓutar da dukkanin waɗannan ma'aikatan matatan man fetur ɗin da kuma gano gawakin waɗannan jami'an soja guda takwas da kuma na sibiliyan JTF guda. Sai dai wata majiya daga asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ta shaida mini cewa a cikin daren an kawo gawakin mutane da dama cikin wasu motocin silok-silok.
Wannan turjantar mutum ba zai yaba mutane a cikin raja maka silok-silok a cikin jama'a motocin za su yana wani wani suka zo ba su kai kiyar ba kuma duk gawaki na ciki gawaki ne wallahi sallah.
Sai dai ita ma jami'ar Maiduguri ta tabbatar ma manema labarai cewa kuma akwai ma'aikatan ta guda tara a ciki wanda kuma wannan sanarwa bai taɓa batun halin da waɗannan ma'aikata ke ciki ba. Na dai ziyarci asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri inda na samu zanta da ɗaya daga cikin yan uwan waɗannan sibiliyan JTF ɗin da kuma yanzu hakan ya ce an haɗu ɗan uwansa a ka.
Ni sunana Dahiru Alhaji Abubakar. To akwai kanina yana aikin boyes to sibiliyan JTF to sun tafi an yi ɗauke su kwamba kaka tare da sojoji da su sibiliyan JTF to sun fita akwai inda ake tona mai a can ƙauyen Magumeri ɗin. To suna cikin tafiya kawai sai Boko Haram suka bude musu wuta. Akalla dai sun tafi da mota ta kai guda 12
'yan
Boko Haram ɗin kuma sun harbi mutum 5 wanda dai yanzu babu su. Albiyan sibiliyan JTF mutum 5 wanda suka mutu ne wanda suka mutu.
Kamar ce aka yi kwa ɗauko shi ganin naka wanda ya jira?
Ganin na shi Allah ne ba shi iko na gudu. Da ya gudu cikin dare ina ganin ya tafi a yafi na kilomita 15 ko zuwa 20 haka tsakaninsa da kwalta ɗin. To yana fitowa kuma sai ga mutanensa na sibiliyan JTF sun biyo hanyar da aka fara yin abun. Sai suka ɗauke shi sai suka ɗauko shi. To da suka ɗauko shi sai suka kai shi general. General ɗin suka ce su gaskiya tun da bullet ne ya taɓa kansa ɗin. Ba su da hanyar da za su iya wannan aikin sai dai mu yi ƙoƙari mu kawo shi kwastin. Shi ne yanzu muka kawo shi kwastin an
tafi ma.
A kai ne aka harbe shi. Amma Allah da ikonsa guga ne. Bullet ɗin yana cikin mu dai har yanzu ba mu ga result ɗin a hannun wanda suka ɗauki hoton ba.
Kamar su nawa ne wanda suka shigo Maiduguri lokaci ɗaya?
Wanda suka shigo gari yanzu dai an dai samu mutum 11 wanda suka shigo. Mutum 7 yanzu haka ba san inda suke ba. A cikin sibiliyan JTF. Wanda dai muka sani mu kenan.
Kamar magani fa waye wace sai mu
kuma magani yanzu dai ni nake siya da kudi na
yanzu haka
ba wanda ya bani naira da kudi na nake siya magani
kuma kanin ka ne
kai na uwar mu dai uban mu da
sannan wadda da ta huda jama'a rindan sojin Najeriya ke gida jana sanu suna kuka shekara ta ba hannu sai sun samu nasarar sace kwato wasu motoci guda hudu kuma wasu manyan motoci da ke gida bindigojin kakkado jiragen sama da motocin helicopter na ma'aikatar matatan man fetur din da kuma ɗaya daga cikin motocin sibiliyan JTF din da sashe da makamai da albushe da dama sai dai sanarwar bai karin haske ba ko ya Allah an samu nasarar kame wasu daga cikin waɗannan mahara wanda ya ce an dai tarwada su ne kawai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.